Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin 16 ga watan Agusta shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Wuni guda bayan da mayakan Taliban suka karbe makaman gwamnati a Kabul. Filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin na Kabul ya cika Matilda Dubai ɗan kasar da wasu ɗan kasar waje suna neman hanyar ficewa. An ayyana ɗan takarar ɗan adawan Zambia Hakainde Hichilema a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasa da sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, lamarin da ya hana zuwa zagaye na biyu. Hukumomin sun ce adadin mutane da suka mutu a girgizar kasar ta afka wa kasar Haiti sun kai 1,297 cikin wuni guda da ya gabata.
Kanan labaran kenan. Rahotanni daga jihar Zafaran Najeriya na nuni da cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da ɗaliban makarantar aikin noma a wani hari da ya sanadin kashe ɗan sanda guda da kuma raunata waɗansu masu gadi.
Ligadi hudu suka kashe, suka je wani ɗan sanda wanda aka tura a patrol da wurin. Ɗaya daga cikin 'yan sandan da ka zuwa patrol sun kashe guda, sun kashe ga makarantar sun kwashi ɗalibai.
Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da kashe mutane 7 a hatsaniyar da ta faru a Jos jiya Lahadi, yayin da hukumar Irigoye da ke ƙaramar hukumar Basa ce za ta yi ƙarar jaridar Daily Trust domin ɗora mata alhakin kisa.
Ana kan bincike ko su waye ne suka aikata wannan abun, sai ita Daily Trust ta fita ta ba ma mutanenmu da cewa su ne suka aikata wannan abun.
Muna kuma da rahoto kan ɓarkewar cutar amai da gudawa a wasu sassan jamhuriyar Nijar. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wuni guda bayan da mayakan Taliban suka karbe mukaman gwamnati a Kabul. Filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin na Kabul ya cika Matilda Dubai ɗan kasar suna neman hanyar ficewa, inda sojojin Amurka ke harba gargaɗi da zummar kare wurin. Kanan ƙasashen yamma suna shirya kwasan mutanen su da kuma wasu ma'aikatan cikin gida da suka yi aiki tare da su. Kanan suka taimaka musu tun fara yakin shekaru 20 a kasar. Hukumar sufurin jiragen sama ta Afghanistan ta sanar cewa an rufe bangaren farar hula a filin saukan jiragen sama har sai babu ta gani, yayin da hotunan bidiyo a shafin sada zumunta ke nuna mutane na gudu a hanyar tafiyar jirgi suna neman su shiga jirgi. Jirage da dama kamar United da British Airways da Virgin Atlantic da Lufthansa sun ce za su dakatar da tashi a Afghanistan, yayin da jiragen Emirates da Pakistan suka sanar da dakatar da jigila zuwa Kabul. Kasashen Italy da Saudi Arabia da Faransa da New Zealand da Sweden da Australia da kuma Jamhuriyar Czech suna cikin kasashe da suka riga suka kwashe mutanen su ko kuma suke shirin kwashe su a yau Litinin. An ayyana ɗan takarar ɗan adawan Zambia Hakainde Hichilema a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, lamarin da ya hana zuwa zagaye na biyu. Yau Litinin hukumar zaben Zambia ta sanar a babban birnin kasar Lusaka cewa Hichilema ya samu sama da ƙuri'u miliyan 2,800, yayin da shugaban ƙasa Edgar Lungu ya samu ƙuri'u miliyan 1,800. Hichilema mai shekaru 59 hamshakin ɗan kasuwa kuma shugaban jam'iyyar United Party for National Development ya yi wannan nasara ce bayan takara sau 6 yana gwadawa. Hichilema ya yi wannan nasara ce sakamakon yadda mutane suka nuna rashin gamsuwa game da taɓarɓare wa tattalin arzikin Zambia, wanda ya sha fama da faduwar farashin jan ƙarfe da ke zama babban kayan da ƙasar ke aikewa zuwa ƙasashen waje, da tsadar rayuwa da rashin aikin yi, inda ta zama ƙasa ta farko a nahiyar Afirka a lokacin annobar COVID-19 ta gaza biyan basussukanta a bara. A ranar Asabar, bayan sake sakamakon ƙuri'un da aka fara kadawa, Lungu ya yi tarjar zaben inda ya ce babu gaskiya da adalci, yana zarge ta da rikici akan magoya bayansa da 'yan jam'iyyarsa ta Patriotic Front Party.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda bayanai ke nuni da cewa ɗan bindiga sun sace ɗaliban kwalejin aikin gona da kimiyyar kiwon dabbobi da ke jihar Zamfara guda 20, suka kuma kashe ɗan sanda ɗaya tare da raunata masu gadi biyu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Sani Shaibu Malumfashi ya haɗa mana.
Yan bindiga masu yawa sun kai hari a kwalejin ayyukan noma da dabarun kiwon dabbobi ta garin Bakura a jihar Zamfara da wajen misalin 9:30 na daren jiya, inda suka sace ɗalibai da dama kuma suka kashe masu gadi, kamar da yadda ɗalibin da na zanta da shi wanda kuma na sutata sunansa ya yi mana bayani.
Mutane bai kwatsamsan tsallakokin tanga cikin makarantar su da yawa don ba su makyarwa, don mutanen sun wuce tunanin kowa, sun kashe go da makaranta, sun kashe ma wani mai gadi hudu suka kashe, sun gaje wani dan sanda wanda aka tura patrol da wurin. Ɗaya daga cikin 'yan sandan da ka zuwa patrol sun kashe guda, sun kashe ga makarantar, sun kwashi ɗalibai, don ɗaliban sun zo ne sun haga alamun ba mutanen ƙwaina ba, don halbe-halbe sun haka mai cikin makarantar. Suka zo ga wani malami sun kamo shi, suka ce ya nuna masu gidan masu kuɗi, ya ce shi bai sani ba, suka gama da shi, suka shiga wani gida, suka zo suka ɗauko matan shi da shi, suka wuce da shi, suka je suka kwashi ɗalibai 15.
Su masu gadin da suka kashe su nawa ne?
Mai gadi guda uku ne, ɗan sanda guda, suka zama su hudu.
To ku ina kuke lokacin?
Lokacin muna cikin hostel, ɗaliban ma suka ara wani abu ne, suka zo suna kamar a kore su haka. Su saboda ka san zuciya ta ƙi ƙashe, maganar su ja baya ga wani lamari ba taso ba. Nan na ma sun haga ni inda ɗaliban suka ce suka je suka kwaso 15.
To ku ɓoye ya ce nan kuka yi?
Dole ɓoyo aka yi. Yanzu haka ma makarantar ɗaliban na nan na cerewa, suna yin gidajen saboda ba zaman lafiya.
Na sami cikakken bayani daga wurin shugaban kwalejin Alhaji Habibu Nasarawa.
Duk da abin da ya faru da jiya wurin ƙarfe 10:30 zuwa 11:00 har zuwa 12:00 suna cikin wani suna operation, wanda kuma akalla da sun kai kusan 50 zuwa 100 ma dai in number, kuma da miya ku tsuni sun shigo wani dan karamin get haka wanda ana yin cewa da kafa ba ainihin wanda motar ke wucewa ba, suka samu suka yi dubara suka shigo ta wurin. To kayan ka ce kobo sun yi yawa cikin wurin da suka wara albalbi, to ta nan wurin ne suka kashe mana mutum uku, ɗaya mai gadin mu ne, ɗaya kuma wannan wanda ke dan taimaka mana ga harkar security, ɗaya kuma police. Yanzu sun ɗauki mutum 20 nan cikin makarantar ɗalibai. Don yau ma da safe ma sun kira ni su ɓarayin sun ba ni ɗaliban guda-guda su suna waɗanda suna sai na rubutawa. Commissioner of Police ya shigo, da su dai yana ganin bai wuce ma minti 20 da barin Bakura ba. Yin komanda shi kuma yana kan hanya zuwa.
Yanzu an ce kamar da akwai wani ma ma'aikacinka ko? Da shi da iyalin shi da yara.
Eh, shi akwai staff ɗaya an ɗauki yaron shi, amma daga baya sun sako yaron. Kayan ma a je ko ina ba, an je da shi ko ina ba. Shi kuma ɗayan staff ɗin da aka je shi kuma baya aika ɗaya, yana da rashin lafiya. Suka ɗauki uwar gidan shi da ɗayan shi guda biyu mata.
Mai ba da shawara ga gwamnan Zamfara kan harkokin tsaro DIG Mamman Tsafe Mai Murabus ya tabbatar mani da alkuwar lamarin.
Da safen nan na samu labarin ga wannan mutanen da sun kai hari a makarantar gona ta nan Bakura, are sun yi mana ta'adi sun kashe mana wani yaro ɗan sanda da wasu mutane a wurin, da wasu ɗalibai da aka sakora suka tafi da su. Shi kwamishinan 'yan sanda da birge komanda za su wuce wurin a lokacin da muka yi magana da su, lokacin da na kira su. To ina da tabbas cewa ma sun riga sun tafi wurin.
A halin yanzu da ake ciki, ɗalibai na ta kauracewa makarantar don gudun abin da ka iya biyo baya. Sanshi Malumfashi, muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, ga Baba Yakubu Makeri da kanin labaran duniya.
Hukumomi sun ce adadin mutane da suka mutu a girgizar kasa da ta afka a kasar Haiti sun kai 1,297 a cikin wuni guda da ya gabata. Ma'aikatar kare al'umma ta kasa ta Haiti ta ce mutane da suka jikata a wannan girgizar sun kai 5,700. Asibitoci suna shan wahala wurin neman inda za su kwantar da mutane da aka kawo su. Jama'ai na ci gaba da neman mutane da suka tsira bayan girgizar mai maki 7.2 na ma'aunin girgizar kasa wacce ta faru da safiyar ranar Asabar. Girgizar ta auku ne a kusa da Petit Trou de Neves, mai kimanin tazarar kilomita 125 yamma da babban birnin kasar Port-au-Prince, kana ta zarfin kilomita 10 a kasa, a cewar ma'aikatar binciken kasa ta Amurka. girgizar da ta lalata gidaje da hanyoyi da kuma gadoji a yankin ruwan kudu maso yammacin kasar ta raba dubban mutane da matsugunan su. Prime Minister Haiti Ariel Henry ya faɗa a jiya Lahadi cewa dole ne mu yi aiki tare mu samar da taimakon da ya dace cikin gaggawa ga wannan mummunan al'amari. A ranar Asabar ne shugaban ya tashi zuwa Lesques domin ganin irin barnar da ta cika da kasar. A ƙarshe, Sarkin Malaysia zai ci gaba da riƙe Prime Minister kasar Muhyiddin Yassin a matsayin Prime Minister mai riko bayan da shi Muhyiddin da baki ɗayan hukumar zartarwarsa suka yi murabus a yau Litinin bayan rikicin siyasa na tsawon watanni. Muhyiddin ya bada takardar murabunsa ne da na ministocinsa ga Sarki Al-Sultan Abdullah a lokacin da ya kai masa ziyara a fadarsa jim kaɗan bayan wani taron gaggawa da ministocinsa. Daga bisani ya faɗa a wani jawabi ga ƙasa ta talbijin cewa ya sauka daga mukaminsa ne saboda ba shi da goyon bayan 'yan majalisa masu rinjayi. Muhyiddin ya tabbatar wa 'yan Malaysia cewa ba zai haɗa kai da 'yan majalisar dokoki da ya kira su waɗanda rashawa ya dabaibaye su ko kuma masu katsalandan da cin gashin kan sashen shari'a ya ci gaba da riƙe mulki ba. Masarautar ƙasar ta fitar da wata sanarwa da ke bayani cewa Sarki Al-Sultan zai ci gaba da riƙe Muhyiddin a matsayin Prime Minister mai riko saboda ba lokaci ba ne da ƙasar Malaysia za ta iya gudanar da wani zaɓe yayin da ƙasar ke fama da ƙaruwar cutar COVID-19. Wa'adin watanni 17 da Muhyiddin a matsayin Prime Minister shi ne mafi gajartar lokaci a tarihin Malaysia.
Gaida Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 7 a hatsaniyar da ta faru a Rukubaro da ke garin Jos jiya, yayin da kabilar Irigu ta ce za ta yi karar jaridar Daily Trust domin wallafa rahoton da ya dora wa kabilar alhakin wannan hari. Kamar yadda za ku ji wannan rahoto da wakiliyarmu Zainab Babaji ta haɗa mana. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta ce mutane 7 ne ta tabbatar da mutuwarsu a jiya Lahadi sakamakon yamutsi a cikin garin Jos bayan kisan wasu matafiya kan hanyarsu zuwa jihar Ondo. Kwamishinan 'yan sandan jihar Plateau Edward Ebuka ya ce matakin sanya dokar hana yawo na awoyi 24 a ƙaramar hukumar Jos ta Arewa da kuma karfe 6 na yamma zuwa 6 na safe a ƙananan hukumomin Basa da Jos ta Kudu don a hana rikici ba zuwa ne a sauran sassan jihar. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Plateau ya ce an samu yamutsi a wasu sassan cikin garin Jos, mun kuma samu adadin rayukan mutane 7 da aka rasa a kidayen karshe da muka yi. A gefe guda kuwa kungiyar kabilar Irigwe ta yi barazanar kai jaridar Daily Trust kotu bisa zargin bata wa 'yan kabilar suna, wanda a kanun labaranta na ranar Lahadi jaridar ta wallafa cewa kabilar Irigwe ne suka kashe matafiya a Rukubaro da ke Jos. Mai magana da yawun kungiyar kabilar Irigwe Davidson Mallison yace sun yi nazari sun kuma gane cewa jaridar bata bi dokar aikin jarida na tantance waɗanda suka yi kisan kafin ta wallafa labarin ba.
Wannan abun ya faru a Sabar. Salin nan ana kan bincike ko su waye ne suka aikata wannan abun, sai ita Daily Trust a fili ta fita ta ba ma mutanenmu da cewa su ne suka aikata wannan abun.
Su Daily Trust sun yi amfani da sanarwa da ita hukumar 'yan sanda ta bayar.
Aikin su ne su bincike a kai abun da aka faɗa. Yanzu haka za mu kai su kotu domin abinda suka yi wa kabilar Irigwe ba ta suna ne, kuma muna so su ba da hakuri a fili andan kuma na kai karan su ga Nigerian Press Council.
Da na tuntubi babban editan jaridar Daily Trust Naziru Mika'ilu kuwa cewa yanzu ba su sami wani rubutaccen korafi daga kungiyar ta Irigwe ba, don haka ba za su ce komai kan batun ba. A halin da ake ciki dai, malaman addinai na kan hudubar zaman lafiya. Daraktan kula da sha'anin ilimi a kungiyar Jibris jihar Plateau Sheikh Imam Abubakar Gana ya hori matasa ne da su kasance masu biyayya su kuma kaucewa daukan doka a hannunsu.
Abubuwan da ya faru bai dadi ba kwarai da gaske, kuma matasan Plateau masu ilimi ne, ilimin addini da ilimi kuma na zamani. Abunda hankali bai bayar ba karfi baya bayarwa, abunda zaman lafiya bai bayar ba masifa baya bayarwa.
Shi ma Reverend Ayuba Asheshe yace jama'a su hada kai don kawo ƙarshen tashin tashina.
Mu hada kai abinda ke cutar mu, abinda ke kashin ba wani kristan da ba shi da dangi musulmi, ba wani musulmin da ba shi da dangi krista, ya za mu ta kashe kanmu, dole ne mu tashi gari ya waye.
A yanzu haka dai hankula sun fara kwanciya a jihar Plateau, sai dai har ya zuwa wannan lokaci gwamnati bata dage dokar hana fita ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda aka sami barkewar cutar amai da gudawa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya hada mana.
Bayan jihar Sokoton tarayyar Najeriya ta bayyana kullar allobar cutar amai da gudanawa cewa da kwalara, ita ma birnin Kwani da ke iyaka da jihar ta Sokoton tarayyar Najeriya ta kamu da wannan allobar, kamar yadda mai kula da sha'anin tsabta a babbar asibitin birnin Kwani Malam Hassan Haruna ya mini karin bayani game da halin da ake ciki a birnin Kwani a halin yanzu.
Lokacin da minista na kiwon lafiya ya yi bayani ga taron majalisar ministoci, in kun saurara ya ce Kwani an samu mutum biyar wanda suka kamu da wannan cuta, alhali kuma cikin gunduma an samu mutum guda da wannan cuta alloba ce. Wadanda mutum biyar mun yi bincike na mun ga suna da, mun ka aika ya mai aka binciko aka ce suna da wannan kwayoyin cuta kenan, wannan mun shiga cikin alloba kenan a cikin garin Kwani. Lalle wadanda suka fara daga makwabta suka zo, amma wadanda suka zo gani duka suka dauka su ne mutum guda zo, amma kaga wajen mutum uku da suka zo ganin shi sai suka dauka su ne suka cike biyar, tunda akwai guda ita ma yan Nigeria ce da aka kawo na can abu gabatar lahiya gidan yara, ita ma ta barke aka kawo ta nan aka mata magani biyar, amma hwara daga wancan wanda suka zo daga makwabta suka zo mu da shi. To a yanzu komowa ruwan gajiya zuwa yau al'amari ya tushe muna, tunda ta kawowa ne yake sun mutane tun jiya bayan magariba aka yi ta kawowa, kai karhe hudu na safe muka yi ta nan, kuma karhe biyar aka fara kawowa, yanzu haka ana ta kawo su mutane masu wannan cuta, ko ɗakunan da za mu aje su ban mu da su.
Shi ma shugaban kwamitin da ke wakiltar al'ummar birnin Kwani game da sawar idanuwa a harkokin da ke wakana a babbar asibitin ta birnin Kwani cewa da Alhaji Haruna Kwansaye kirayayi ga masu shiga wannan asibiti da su dauki sauna ganin cewa wannan allobar ta kwalara ta bayyana a wannan wurin.
To al'umma maza da mata su sani gaskiya alloban nan ta shigo ta gudana din nan ta dan shigo sannu sannu, to su kolektoci fa ba su yarda da wannan, da sun ga abu ya shigo sannu sannu sun san shirtu ma irin wanga daga guda sai kaga dukuran gari na kamuwa. To an samu ka biyu shekaran jiya can da jiya jiya da dare abin ya rikice har sun zan goma ma suna son su wuce, saboda sun dauke mataki kwa kwara na masu zuwa ziyara kenan muna jan hankalin su su dakatar suwa shirtu uwan mu mata burukin nan da aka yi a tai a cika wurin nan kamar an zo yawan sallah gaskiya a dauki babu an hana kan mutun ka zo kaga an hana ka in hukan matsa ana iya atakura ka kenan bayuwa na mutun ka kai ka dauko ka koma ka can ka abu ya koma can cikin gari abu ya zanji dali.
Yanzu haka dai ana ci gaba da kan waɗanda suka kamu da wannan cutar asibitin birnin Kwani, yayin da likitoci ke ci gaba da gargadi akan sha'anin tsafta domin kiyaye kara yaduwar cutar ta kwalara a cikin gari. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1931 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi hau shi dare dam to shi mara ilimin.
Jama'a masu sauraron assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ci gaba da haska fa'idoji da ke kunshe a cikin tsarin daidaita takardun kammala karatu na jami'o'i da na kwalejin fasaha da ake shirin yi a Najeriya. Koya shirin ke kokarin kawo daidaito a tsakani?
Ni da nazo na gama secondary school aka ce in je University of Maiduguri lokacin ba da daga samu sabon sawa sai nace to ya ni kullum Maiduguri da na sani ai gara na je da awata waje to akwai yayan mu kuma yana aiki yayi Kaduna Polytechnic kin ga yadda ina baki sanadiyar nan yadda nayi diploma kin to su kuma lokacin ana daukan masu wato hali me wanda su yi dan aiki sun course suna neman su samu diploma sannan su je su HND sai zama to kamar Kaduna Polytechnic kekin sani ya zama kamar makarantar
ma'aikata
to amma ana daukan mu sai aka je aka bani akwai introductory ake cewa in baka da cikakken requirement to ni da fiye da cikakken requirement sai aka bani direct entry kawai na je na samu diploma shekara biyu da muna cikin haka ina Allah Allah cewa to zan gama diploma zan taimaka wa iyaye sai aka ce ai ba diploma an shafe diploma sai NND to nace to Allah haka ya Allah ya kaddara duk wannan ban san cewa akwai bambanci ba lokacin da zan san bambanci shine lokacin da na gama naje na NYSC ni kuma ina so zama maganin malamin makaranta a lecturing a Ramat Polytechnic abokanina da suka gama university aka ba su assistant lecturer ni kuma aka zo aka ce wani instructor don ni ina da HND to a lokacin fa na zama frustrated sai na shiga neman makaranta in je yin master's degree a lokacin kuma second frustration din ya tashi ba a baiwa ya masu HND karatun master's degree a Nigeria University a lokacin kuma ba a fara wani advanced diploma ko postgraduate diploma ba na university da ake na zama frustrated nayi University of Lagos ne kawai take da bada MBA lokacin based on abisa jarabawa naje nayi jarabawa naci da aka zo interview an ce ina menene qualification din gane ce ina da HND upper credit sai aka ce ai ba sa daukan a dalilin haka ba na mancewa din na faculty na business a university ya resign aiki dan yace ba zai baya son adalci to ina ga miki frustration ni ma nayi a lokacin da na samu aiki a lokacin ina neman aiki nace gara na bar academics din je aiki na je company kuma aka ce ba za a bani kuma assistant manager ba sai dai a bani commercial officer don ina da HND wayanda suke da degree din kuma ba su kai ni ba a primary school da secondary school da a lokacin ina polytechnic din to Allah ya sa da ni zan fita daga wannan abu da zan fita daga wannan abu shine aka zo aka yi mana interview na USAID akwai America tana tallafawa wa Nigeria a fannin ilimi shi yasa nayi karatu a master's dina a education accounting and computer science amma BA education bachelor of education me yasa nayi BA bayan ina da HND yanzu ni ina da HND ina da diploma ina da BA ina da master's tun 1990 da aka bani masters bayan mun jarabawa a America sai ce kai ni barin how long zai dauke ni in samu degree din don ina dawo kafin ma ko ina da masters ban da degree din zai zama mun damuwa sai aka ce a ana monitoring an bani 90 credit hours in kara few credit hours in samu degree da nayi one semester a America a University of Toledo na dauki 416 credit hours wanda is unusual to them sai Allah ya bani AAA a cikin gaba daya sai aka ce ai kai ka fi mai degree ba a baka degree kawai dalilin da aka bani degree kenan na na samu degree na rike sai na fara master's degree master's din ma da shi abin da ya kai ni kenan a cikin wata tara Allah ya sa na gama shi so ina da time da bai kare ba don scholarship din shekara biyu aka bani da degree din da master's din duka na samu a cikin shekara daya da wata rabi to ina da wata shida sai aka bani aiki a university din as graduate assistant amma abin da aka ki bani a nan kuma da offer na in fara PhD to amma suka ce scholarship din na in gyara shi amma za su bani graduate assistant don abin da za su bani sai na yi topic to ni kuma lokacin mana buri na ya riga ya gaba cika na samu degree din na samu master's din ni na son dawo gida kawai zona da iyalina dalilin da na bar America na dawo kenan kuma don su inda suke valuing kokarinka har yau shekara kusan 30 kenan, tun daga 1990, shekara kusan 20. Tun daga 1990 da na dawo, yau muna 21. Yes, shekara 30. Kowane a cikin handset ɗin nan za a salumi na nasu. Har kowane sai sun nuna mun cewa zan iya dawowa. In ka rasa da PhD ɗina, my scholarship is still open. To yau na ji daɗi cewa bai kamata ana cewa HND da BSc ana discriminating ba bayan mutum ya yi karatu shekarun da ya kamata. Abin da ya kamata da ya discriminate shi ne performance and non-performance.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk ilahirin abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammalu, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne madugun shirin, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare tam, to shi mara ilimin fa ko hangawa, mai ilimi ya san martaba ga mutane, kangi marar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, bisa tattalin neman sani kowanne, a maza da mata duk mu zan miƙewa, kai kokarin neman
sani. Yanzu kuma firayin da kuka aika mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Isa Lawal Girgin, magajin garin Girgin. Kace ci gaba da yaduwar cutar corona nau'in Delta da kuma cutar cholera a sassa daban-daban na Najeriya abin fargaba ne matuƙa. Daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya ta sasanta da likitoci masu yajin aiki domin a gaskiya talakawa na cikin halin ni yaso. Sai ra'ayin Sani Yelwa ne cewa mun yaba kokarin ku murya Amurka ganin yadda muhimman bayanan da kuke kawowa na shayar da jarirai da nonon uwa zalla suke taimakawa sosai ga rayuwar iyaye mata. Da fata Allah ya kara muku hazaka. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Aliyu Usman Taka Lafiya Binnin Kebi da Hamza Galadima Binnin Kebi da kuma Habibu Adamu Argungun. Kuka ce hakika muna Allah wadare da wannan mummunan matakin harin da wasu suka kaiwa bayan Allah da suka fito ziyara addini a jihar Bauchi, inda wasu miyagun mutane suka tare su a jihar Plateau suka kashe da dama daga cikinsu. Muna kira ga gwamnatin jihar Plateau da gwamnatin tarayya da su hanzarta girka kwamitin da zai cafko waɗannan miyagun mutane tare da hukunci mai tsanani da zai zama darasi ga kowa. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu dama karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai.
A takaice, wani guda bayan da mayakan Taliban suka karfe mukamman gwamnati a Kabul, filin saukan jiragen saman kasa da kasa a babban birnin na Kabul ya cika makilin da dubban 'yan kasar suna neman hanyar ficewa, inda sojojin Amurka ke harba gargadi da zummar kare wurin. Kana kasashen yamma suna shirya kwasan mutanensu da kuma wasu ma'aikatan cikin gida da suka yi aiki tare da su, kana suka taimaka musu tun fara yakin shekaru 20 a kasar. An ayyana ɗan takarar 'yan adawan Zambia Hakinde Hichilema a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasa da sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, lamarin da ya hana zuwa zagaye da biyu. Yau Litinin, hukumar zaɓen Zambia ta sanar a babban birnin ƙasar Lusaka cewa Hichilema ya samu sama da ƙuri'u miliyan 2,800, yayin da shugaban ƙasa Edgar Lungu ya samu ƙuri'u miliyan 1,800.
To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da caji, wato karfe 8:30 agogon Ghana, lokacin da zamu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da sako ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Baya ga haka za ku iya komawa ku sake sauraron wannan shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri.